أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيها الله سبحانه وتعالى قديا دي قدر تامن حقوة أولنا يمتنا أصبر sha shida ga wata na 12 shekara ta 1445 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda ya dace wa 22 watan shida miladiya ta 2024 darasi na biyu insha Allah ta'ala a cikin littafin fadlul islam a darasi da ya gabata mun ji yanda muqaddima ta abin da ya shahi gabatarwa akan tarihin malamin da ya rubuta wannan littafi Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ya rahama a gare shi sannan da irin gwagwarmayar da ya sha da irin littafan da ya rubuta da irin kalubale da ya fuskanta daga al'umma daban-daban saboda kiran mutane zuwa ga adayanta Allah subhanahu wata'ala a cikin bauta yau za mu tashi inda malamin yake cewa babun yace fadlul islam wannan babi ne wanda zai magana akan abin da ya shahi falala ta addinin musulunci abinda malamin yake nihi karkashin haka cewa addinin musulunci iya da falala a karan kanshi akan sauran dukkan wani addinin da ba shi ba saboda shi al-islamu yashmalu ad-din kullah musulunci ya kumshi addinin gabaki daya bi maratibihi al-mukhtalifa ta hanyar matakaiya da musulunci yake da daban-daban abin da ya shahi kalma ta al-islamu a karan kanta da abin da ya shahi kalma ta al-imanu da maratib na imani sanan da kalma ta abin da ya shahi al-ihsanu kyautata bauta ga Allah subhanahu wata'ala ta hanyar da bawa zai rika bauta wa Allah kamar yana ga Allah to wannan musuluncin nan ya kumshi dai hallau abin da ya shahi aqida da dukkan wani abin da yake shari'a ce ta addinin Allah sanan kuma da dukkan wani abin da yake sakamako ne sanan dukkan wani abin da zai zamanto ayyukan da dan adam zai kai ya kawo a kansu to wannan shine abin da ake cewa musulunci da haka yake da falala mai girma imani ne kyautatawa ne aqidacce abin da ya shahi halayya ne dabi'u ne wannan suke amsa sunan abin da ya shahi musulunci sana abu na biyu da wannan babi zai karantar da mu na fadlul islam cewa fadlul islam ala ahlihi alladhina atanaquhu musulunci iya da falala a karan kanshi game da dukkan wadanda suka rungume shi suka yi ruko da shi idan mutun yayi ruko da addinin musulunci to wannan mutumin iya da falala ta musamman daga Allah subhanahu wataala wa dakhalu fihi wastaqamu alayhi zahirun fi dunya wal akhirah sana suka yi kokarin tsayuwa da kahuwa akan abin da yake addinin ne da shari'a abin da yake abu ne bayyananne falala ce bayyananna a nan gidan duniya da abin da ya shahi gobe kiyama duk mutumin da yake musulmi wannan mutumin shi yake samun walwala da jin dadi na abin da ya shahi rayuwa amma mutumin da ya kasance ga ka dai rayuwa kake amma ba tare da musulunci ba duk wani abin da kake takama da shi ko kake ji da shi ko kake ga cewa kayan burgewa ne a cikin rayuwa in dai babu wannan musulunci a ciki wallahi kayan banza ne abinci ne zaka ci tsumma ne zaka sa abin hawa ne zaka hau gida gida ne zaka gida aure ne zaka yi duka dai dodo do abinda kake nema a rayuwar nan bai wuce waɗannan abubuwan ba to kayi su ka mallake su bal ka ma wuce mallakan su ka mallaki sama da ɗarin su amma kuma lalle sai a same ka baka da sukuni babu nutsuwa me yasa saboda babu wannan gamsuwar ta addini a cikin zuciyarka dan haka duk mutumin da Allah subhanahu wataala ya arzuta shi da musulunci to an gama yi maka arziki duk wani abin da zaka nema a rayuwa to zai zamanto doriya ne abin da yake dori ne akan abin da yake asali asalin ne shine abin da yake addini dan haka mu riƙa godewa Allah subhanahu wataala akan ni'ima ta musulunci kuma doriya akan hakan ni'ima ta ruko da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abu na uku da wannan babi zai karantar da mu annal islam tahmiluhu umma wa hadhihi al-umma li ajli hamliha lil islam sarat mufaddala ala ghayriha cewa musulunci nan al'umma da ta dauki wannan musuluncin addinin musulunci wannan al'umma tana da doriyan falala akan wata al'umma wadda ba ita ba duk al'ummar da ba al'umma musulma ba to musulmai su ne suke samansu a nan gidan duniya sannan kuma da abin da ya shafi gobe kiyama Allah yake cewa kuntum khayra ummatin sai ce ukhrijat lin-nasi ku ne mafi alherin al'ummu ga baki daya wanda aka ciro su daga cikin mutane Allah ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kuna umurni da aikin alheri kuna hali akan mumuna sannan kun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala babu abin da zai saka umurni da aikin alheri hali akan mumuna imani da Allah in ba musulunci ba dan haka duk mutumin da Allah arzuta shi da musulunci to Allah ya gama yi maka arziki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sataftariqu hadhihi al-umma 'ala 73 firqa al'umma nan za ta kasu ta datsu ta ciccuru kashi 73 mazalla ce kashi 72 na gaba ɗaya ɗan wuta ne sai kashi guda ɗaya tak shine dan aljanna to wannan kashin na aljanna shine waɗanda suke kan musulunci na ƙwarai muna ganin abubuwan da suke faruwa wasu sun dauki wasu jama'a sun kafa su a matsayin cewa su ne Allahnsu kuma suna da'awar imani da Allah suna da'awar imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bal asali zai iya zarganka akan cewa wai baka san manzon Allah alhali ya dauki matsayin Allah ya ba malami shi ko shehi shi ko kaza da haka wajibi ne mutun ya kula ya sa ido kware da gaske ya zama to musuluncin da zaka yi irin musuluncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne da haka Allah mai girma da buwa yace al yawma akmaltu lakum dinakum a yau Allah yace na cika addini na a gare ku wa atmamtu alaikum ni'mati na cika ni'ima ta a gare ku wa raditu lakum al-islam dinan sannan kuma na yarde muku addinin musulunci a matsayin abinda za ku bauta mini da shi to abinda ya shahi wannan aya akwai bayane masu yawa akan ta babu wani daga cikin al'umma wanda zai biyo bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama face dole ne sai yayi imani da manzon Allah in bai imani da shi ba to wannan mutumin kafiri ne misali iya cikin ahlul kitabi da al-yahud wa nasara kai imani da annabi Isa ko kai aiwa Isa imani da annabi Isa alayhi salatu wassalam sai zaman to manzon Allah ya bayyana sai ka nuna a ku kuna kan wancan to sunanka kafiri wannan shine abin da ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar mana akai cewa lalle dole ne mutun ya bi abin da yake musuluncin nan duk wanda bai bi shi ba akan tsarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan mutumin ya buga gehi ya zo a cikin as-sahihain hadisin Tariq ibn Shihab yake cewa Umar Allah kare yarda a gare shi yake ambata cewa wani mutum daga cikin Yahudawa yake cewa ya amiral mu'minina ayatun fi kitabikum taqra'unaha yace wata aya a cikin littafin ku kuna karanta ta law alaina ma'shara al-yahudi nazalat lattakhadna zalika al-yawma eidan yace wallahi inda mu akan mu Yahuda wannan aya ta sabku da sai mun riki wannan ranan da wannan aya ta sabko saboda irin muhimmancin da aya take da sai mun doki wannan rana a matsayin idi Umar yake cewa wace aya ce yace ai wannan ayar ta al-yawma akmaltu lakum dinakum har zuwa karshe Umar yace mun san komai da komai akan wannan aya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani akan ta mun san yaushe ta sabka a ina ta sabka wani lokaci ta sabka a yawmul hajjil akbari ranan arafa tara ga wata na Zulhijja a shekarar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi hajjin bankwana sannan kuma ta sabko ranar Juma'a sannan kuma ta sabko bayan sallar la'asar Allah ya ce na cika wannan addini a gare ku tab to wannan aya zamu dauki abubuwa a karkashin ta kamar haka abu na farko min jihati haqiqatil islam fa inna fadlahu zahirun lalle addinin musulunci falalar shi a hili take karara حيث إن الله عز وجل كمله والكامل لا يحتاج إلى زيادة كسن تشيور ألا دكيش يتي ناتكش دع أبو نكم يكي تكي كي تبي بقاطع مي بي بقاطع قاري تو ألا تي ياتكا كي قاري ميزا كي سنكي تشيوا واتمه عز وجل وما اتمه الله فلا ينقصه ابدا duk abin da Allah ya cika shi to babu ranan da kuma Allah subhanahu wataala zai doki wannan abin a matsayin cewa iya da nakasu da haka abu ne cikakke bayya bukatan karin mai kari shi yasa kake ji ana ta hada akan abin da ya shafi bid'a kar ku bid'a kar ku kawo wani abin da yake sabo ne wanda baya cikin littafin Allah baya cikin hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Abdullah ibn Abbas Allah kare ra'a gare su yake cewa karkashin wannan ayar yace akhbara Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallama wal mu'minina Allah ne yake bada labari ga manzon shi sannan kuma da dukkan wani mutum mai imani Allah yake bada labarin annahu akmala lahumul iman Allah ce na cika muku al'amarin imani ya cika dab ba buƙatar ƙarinka fala yahtajuna ila ziyadatin abada ba buƙatar wani ƙari har abada yace wa qad atammahu Allahu fala yanqusuhu abada Allah ya cika wannan addini tab da aka bayyana wata nakasu ko kuma wani ragowa wa qad radiyahu Allah kuma ya yarda da wannan abu a matsayin addini da za a bauta wa Allah subhanahu wataala da shi wannan ita ce tafsiri na Abdullah ibn Abbas wannan bangare na harko kaga wannan ya nuna mana cewa falalar addini musulunci wani abu ne wanda yake bai buƙatan ƙarin mai ƙari yawa duk wani abin da kake da wani kagejjen abinka to ka rike shi shi addinin Allah bai bukatan wannan me yasa saboda Allah da kanshi yace ya cika shi abinda ku Allah ya cika shi magana ta rige ta kare abu na biyu wa zalika anna qawluhu ta'ala waraditu lakumul islam dinan fadar Allah subhanahu wataala da yace na yarda muku musulunci a matsayin addini wannan kuma yazo jaa amman linnasi ajma'in an hada mutanen duniya gabaki daya Allah ya ce la yarda muku musulunci a matsayin addini da haka ba a bukatan wani abu wanda ba shi ba walihada la yaqbalu Allah jalla wa ala ba'da al-bi'sati dinan min ahadin siwa al-islam daga ran da Allah ya aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to Allah baya kallon wani abu a matsayin addini in ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba wannan yana maka nuni akan me falalan musulunci sannan da takaice hankalin dan adam a dora ka kan wani seti ga abinda zaka bi in ka rige ka bi shi to shikenan magana tsira ka rige ka tsira Allah da tar da mu sannan abu na uku wannan addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi addini ne wanda yake wanzazzan addini me wanzazzai yani ba daga mutuwar manzon Allah ya kare ba a addini iya nan ila an yarisa Allahu al-ardha wa man alaiha har zuwa ran da Allah zai daga kiyama wazalika anna al-adyana as-sabiqata kanat makhsusatan li awqatin mahduda addinan da suka gabata addinin yahudanci addinin nasaranci addinin kaza addinin kaza Allah ya kebance su ya musu wani lokaci ne kebancacce wa azminatan ayyanaha Allahu azza wa jalla thumma nasakhaha bi din al-islam Allah ba su wani dama na wani lokaci akan a lokaci kaza addinin kaza shine kaza amma daga lokacin da Allah aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to shi wannan musulunci iya nan fa innahu baqin ila qiyamis sa'a zai ci gaba da wanzuwa har tashin kiyama hatta annabin Allah annabi Isa alaihi salatu wasalam da Allah yake manzon yake ba mu labarin cewa annabi Isa zai dawo tabbas zai dawo idan ya dawo nan hina yanzilu akhir az-zaman fa innahu yahkumu bi shari'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi isa da kanshi idan yazo zai yi shari'a da zai yi hukunci da shari'a ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan duka yana maka nuni akan me falala ta addinin musulunci sannan Allah yake cewa wa atmamtu alaikum ni'mati ni'mar Allah kala biyu ce ni'matun dunyawiyya wa ni'matun diniyya akwai ni'ima ta addini kuma akwai ni'ima ta rayuwa a cikin mi a cikin musulunci duk lokacin da adam zai shiga cikin wani hali na yaya zai a cikin rayuwa daga an kira sallah idan ka zo kai sallah in dai kayi ta akan tsarin da ake bukata to wallahi sai ka samu wata sararawa da wani jin dadi a cikin rayuwarka sannan kuma idan abubuwa suka tarkatun maka daga lokacin da aka ce an kira sallah za a zo ai sallah sai ka ji kamar an sa maka wani haddul fasil an sa maka wata fasila kamar an sa maka wani iyakan da yanzu abin da aka yi a bayan nan ya wuce yanzu kuma wani abu ne sabo za a yi zuwa gaba da haka wannan salloli guda biyar da za ka yi da irin abubuwan da Allah ya sanya na azumin Ramadana ne sallan azumi ne sallan layya ne abubuwa ne waɗanda hatta a cikin rayuwar dan adam yana buƙatuwa zuwa gare su kuma sannan suna ƙara mishi nishadi da jin dadi da jaddada mishi rayuwa da jin shi a cikin wani yanayi na daban sabanin sauran kwanakin da ba su ba to ubangiji subhanahu wataala ya sanya wannan ni'ima ta addinin musulunci abubuwa ne guda biyu akwai ni'ima ta rayuwa mutumin da yake kahuri rayuwa yake biduni fasida rayuwa yake ba wani virgil kawai tahiya yake shi da kanshi bai san ba abin yake ciki tahiya yake babu wani a lokacin kaza yazo ayi kaza kuma akan tsarin addini shi tsarin addini inda yake tahiyar dan adam saboda fitratullahi allati fatara an-nasa alaiha kama fitra ce wadda haka Allah ya halicci zuciyar dan adam akai da haka daga kayin shi sai ka rika jin wani dadi na musamman a cikin zuciyarka to in kuma wani jagulgulo kaje kai he ka kare sai ka rika jin kuma kumci kumci na biyo ba amma addini yanzu ba karatu ka zo ba in an tashi zaka rika jin dadi kware da gaske saboda ka aiwatar da wani abun da yake da alaka da addininka to wannan yana da ya dace da hal asalin halittar da Allah yi wa dan adam cewa fitra ce harakan da ya shafi addini dan haka duk mutumin da yake addini to zai ji shi cewa yana rayuwa a cikin wata sa'ada wata nagartuwa da jin dadi kamar da Sheikhul Islam yake ambata yace jannati fi sadri yace aljannata tana cikin kirjina in ka dauke ni ka kai ni kaso yace ka sanya ni khalwa da zan gana da ubangiji subhanahu wataala haka haka kuma yabar duniya yana cikin karanta qur'ani ya sabki qur'ani bila adadin yana kuma cikin haka Allah ya amshire shi yace idan ka kore ni kace in bar garin yace to fatilka siyahatu fil ard Allah kuma yace qul siru fil ard fanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qabl Allah yace ku yi tahiya a ban kasa akwai darussa da yawa a ciki yace kuma idan ka bar ni ma za mu ci gaba kuma da abin da yake aikin Allah ne a ci gaba da fadakar da al'umma al'amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar da haka addini ni'ima ce a cikin rayuwa a karan kanta duk mutumin da yake kahuri wallahi bijan din duniya ba idan zaman to rayuwa makuratta kawai ka ci abinci ne ka sha abin sha da abin da ya shahi sha'awa da abin da shahi wani me amfanin rayuwai wallahi babu amma musuluncin da ya shigo sai zaman to in abincin ne tsarin daban yake in rayuwa abin da ya shahi sha'awan ne tsarin daban yake idan ma menene komi a tsare yake milladun hakimin alimin daga wajen ubangiji wanda yake mai hikima masani abinda zai gyara dan adam ya nagarta maka rayuwa ka ji ka cewa kana rayuwa a cikin nutsuwa da walwala amma duk abinda yake ba musulunci ba kawai tatarne banza ce wallahi kawai daddon gula ne ake tai ko ba wani labari da haka addinin musulunci ni'ima ce a cikin rayuwa a karan kanta sannan kuma ni'ima ce a cikin abinda ya shahi lahira da abinda yake addinin ne duk mutumin da ya ruko da shi fa inna allaha azza wa jalla wa'ada man tamassaka bil islami annahu yakunu fi hayatin tayyiba Allah ya dauki alƙawarin cewa duk wanda ya ruko da musulmin nan Allah ya ce mun yi alƙawarin za mu rayar da shi rayuwa mai dadi kai ne kake gaina shan wahala amma shi yana cikin wani dausayin da duk yanda kake jin cewa ka kai ka kawo ko a mulki ko a dukiya ko a matsayi a rayuwa wallahi baka jin irin dadin da yake ji a cikin zuciyar shi kuma dama rayuwa wannan as-sa'adatu an-nafsiyya shine abin da kowa yake kaiwa kawo in kaga mutum yana neman kuɗi sa'ada ce yake nema so ne yake shi dadi zuciyar shi ta samu gamsuwa ya samu nutsuwa idan kaga mutum yana fafutukan ya za a yi samu mulki a ce dai an gama abin da za a gama ya matso a matsayin cewa shine shugaba yana ga cewa rayuwar shi ba za ta cika ba ta ji dadi sai lokacin da aka ayyana shi a matsayin cewa shine shugaban gari kaza ko kuma shine shugaban kasa kaza yana tsammahanin jin dadin anan yake la ilaha illallah yana tsammanin cewa jin dadin rayuwa anan yake alhali ba anan yake ba sun yi mutane an yi abubuwa daban-daban ana tsammahanin za a samu hutun zuciya wani ga cewa ai mawaka ne waɗanda za su iya ɗebe mishi kewa a cikin rayuwa sai ga kalan waka kala-kala shine abin da zai rika saurare bal wanda abin sai ya ƙara mishi kumci wani yana ga cewa harakar balo shine abin da zai rika jin yana jin dadin rayuwa sai an kammala an ƙare club din da kake goyon bayan ta ci an yi abin da ake so to kuma sai me ba wani labari eh mana ba abin da ya zo hannunka kai wahala ce kawai ka sha ka bata lokaci kuma Allah ubangiji zai tambaye ka akan wannan lokacin Allah kiyaye to haka zaka samu a cikin rayuwa matakaiya daban-daban dan me yake bi kowa yana so ya samu jin dadi a cikin zuciyarka ka ji ka cewa zuciyarka tana jin dadi Allah ya ce wannan abun bayya tabbata sai ga mutum wanda yayi ruku da addinin musulunci. Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allah ya ce duk mutum wanda ya aikata aiki managarci namiji ne ko mace ce yana mai halin imani, Allah ya ce mu su Allah za mu rayar da shi rayuwa mai dadi. Alƙawarin Allah ya yi mai Allah dokan ma kanshi, ashe duk mutum wanda yake musulunci ya rike shi kamkam, to wannan mutum wallahi zai ji dadin rayuwa fiye da yanda kwakwalwar dan take tunani. Amma daga lokacin da ka bar addini to ka shiga cikin hayaniya. Dan haka alhayatu tayyibatu tashmalu tuma'anina fi dunya. Abin da ake cewa rayuwa mai dadi shine mutum ya rika jin nutsuwa a cikin zuciyar shi, wal amnu war ridha, ka rika jin nutsuwa, ka rika jin cewa ka yarda, ba zaman to ba a harakar da kake duka a cikin dardar kake babu wani nutsuwa da gamsuwa akai. To wannan idan mutum ya kaba wani abin da ba addini ba, abin da zai rika shi kenan. La takunul hayatu tayyiba illa bihi mahma kasura almal aw kasuratil malazati dunyawiyya, diyanda dukiya ta yawaita, abubuwan more rayuwa da jin dadin rayuwa ya yawaita ga dadam, ba zai samu wannan jin dadin ba sai lokacin da ya nutsu akan abin da yake addini ne. To wannan shine abin da Allah ya ce wa atmamtu alaikum ni'mati, kenan wannan ni'imar addinin musulunci ba karamin ni'ima bace ba, shine abin da dadam zai rika yin shi yana jin gamsuwa a cikin rayuwa. Duk abin da ba shi ba kuma wallahi zai zaman to hayaniya ne, in dai ba wannan musuluncin ka samu ba to lalle tabbas ka buga gehe. Allah ya ce wa raditu lakumul islama dinan, na yarda muku addinin musulunci a matsayin cewa shine abin da zaku bauta mini da shi. Wannan shine aya ta farko da malaika a cikin wannan littafi. Aya ta biyu Allah yake cewa qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin. Allah yake cewa qul, ka fada musu ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, wannan kira ne na kowa da kowa, ya ku mutane, kaga ba ci ba ku wasu imani ka da ya ku mutane kawai, in kuntum fi shakkin, in kun kasance a cikin shakka da kokonto min dini game da abin da nake bautawa Allah da shi, to ku sani cewa wanni matakin da zuciyata ta kai, fala a'budu alladhina tad'una min dunillah, ni dai bazan bauta ma wanda kuke bauta ma ba wanda ba Allah ba, wannan hayanin da kuke ciki ni bazan kai zuwa gare shi ba, walakin ku sani kawai a'budu allaha alladhi yatawaffakum, ni ina mai bauta wa ubangijin da shine yake amsar rayuwarku. Sai yace wa umirtu an akuna minal mu'minin, kuma an umurce ni in kasance daga cikin masu imani. To wannan aya zamu dauki abubuwa daban-daban a cikin ta kamar haka. Abu na farko, hadha khitabun min Allah ta'ala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama an yu'lina lil mushrikina annahum in kanu fi shakkin mimma ja'a bihi wa huwa al-islam fa innahu alayhi salatu wassalam la ya'budu alladhi ya'buduna min dunillah. Ka musu shela ka sanar da su cewa idan kuna bauta ma wani Allah kuna ga cewa ita ce hanyar da kuka kama, to ni fa babu zance in bauta ma wani wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba. Wannan kuma shine shelantawa na bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin, shine bayanin Allah subhanahu wa ta'ala akan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, ni bazan bauta ma abinda kuke bauta ma ba. Wannan shine shela na farko da wannan aya take magana akai. Kenan da haka falala ta musulunci kira da Allah subhanahu wa ta'ala yayi zuwa ga mutane gabaki daya, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, kaga wannan an shelantawa kowa da kowa zuwa tahi. Wa zalika anna al-ayata tubayyinu anna haqiqata al-islam, wannan aya tana bayyana mana cewa haƙiƙanin musulunci wanda Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi shine dayanta Allah a cikin bauta, kar a sanya wa Allah kishiya. Wannan kuma shine abinda annaban Allah gaba ɗaya suka ittifaki akai, duk wani annabin da Allah ya aiko to yana kiran mutane shi akan ta ani'budullaha ma lakum min ilahin ghayru, ku bauta wa Allah ba ku da wani abun bauta ko ma bayan Allah, Allah shi kadai ake bauta ma. Allah ya ce fala a'budu alladhi fala a'budu alladhina tad'una min dunillah aw ta'buduna min dunillah, ni bazan bauta ma ba, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, bazan bauta ma wanda kuke bauta ma ba wanda ba Allah ba. Wannan bauta kaka dauke ta a matsayin tafsirin mutanen garin Makka kadai a fadada ta zakai wani abu ne wanda yake aiki ne, duk wanda ya bauta ma wani Allah ko da maganar shi ko da aikin da ya aikata da gaban shi ko da abin da ya kudirce a cikin zuciyar shi to wannan mutumin shi ma zai iya fadawa karkashin waɗannan mutanen a yau mutumin da zai shiga musulunci amma yana riko ko yana kiran wasu wanda ba Allah ba yana kira imma wasu waliyai imma wasu shehunai imma wasu wane ne wanda zaka ji ana kiran shi alanan ana tallata shirka ga Allah subhanahu wataala to duk wanda zai kira wani ba Allah ba inda Allah kada yake kira to manzala sallallahu alaihi wasallam yayi bara'a da shi yayi bara'a da shi kenan wannan i'lani ne na kalimatu la ilaha illallah allati fiha an-nafy wal isbat kalmar da akwai bangarori guda biyu a cikin ta la ilaha daban illallah daban idan kace la ilaha kace babu abun bauta gaba ɗaya ka kore komi sai kace illallah sai Allah ashe sai da ka kore duk wani abun da yake hayaniya ne sai ka tabbatar da haƙƙin zuwa ga mai haƙƙi shine Allah subhanahu wataala ke ba za ka bauta wa kowa ba sai ubangiji subhanahu wataala sannan abu na biyu a cikin wannan aya ubangiji subhanahu wataala ya ambata wa manzon sallallahu alaihi wasallam ya fadi musu cewa ga inda aka sa gaba amma kuma sai aka nabbahar da su game da abin da ya shafi tauhidur rububiyya walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum ai sun san ba wanda yake kashi sai Allah eh a wancan lokacin fa amma a wannan lokacin an samu ja eh kware da gaske a cikin waɗanda suke da'awar addinin musulunci a yau akwai wanda suna da ja suna ga cewa in ka taba wani ne ba za ka kai labari ba idan ka tsangwami wani ne ba za ka kai labari ba amma su wancan sun yarda tauhidur rububiyya walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum ubangijin da shine yake amsar rayuwar to anan saboda su sun yarda da tauhidur rububiyya amma wajen dayanta Allah ne anan ake kai ruwa rana da su sai aka nabbahar da su cewa ni fa ubangijin da nake bautawa daya dayan nan shine ubangijin da zai amshi rayukanku kenan in dai za ku bautawa Allah to ku komo ubangijin da zai amshi ranku ku bautawa shi kadai abu na biyu wannan aya tana bayyana mana cewa da Allah ya ce qul ya ayyuhan nasu ya ku mutane ya kumshi al-arabu wal-ajam idan ka ce al-arabu larabawa idan ka ce al-ajam duk wanda ba balarabe ba yawa kamar yadda kuma kowace kabila tana da irin wannan ko idan bafulace ne kai duk wanda ba bafulace ba sai kira shi da suna mai kado ko idan ba barbare ne kai duk wanda ba shi ba sai kira shi da suna mai afuno ko ba haka ba idan bahaushe ne kai duk wanda ba bahaushe ba sai kira shi da suna mai bagwari yawa al-arabu wal-ajam larabawa da waɗanda ba laraba ba suna al-ajam kowa ya shiga ciki nan kiran da Allah ya ayyuhan nasu ya ku mutane al-arabu wal-ajam da larabawa da waɗanda ba laraba ba wal-abyadu wal-aswadu wal-zakaru wal-unsa wal-qaribu wal-ba'id hori ne kai baki ne kai namiji ne mace ce makusanci ne a nesa kake kira ne na kowa da kowa in dai dan adam ne kai to wannan kene ake kira Allah ya ce ya ku mutane ku sani cewa lalle wannan kiran da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine abin da za ku aiki da shi to anan akwai khususiyya ta cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine annabin shakundum ga baki daya amma duk wani annabin da ba shi ba an aika shi ne zuwa ga mutanen shi shi yasa yanzu a tsarin yahudanci mutumin da zai yahudanci katsalanda ne kai yanzu anan wajen kawai kace kai yahuda kai addinin yahudanci to wannan a cikin tsarin addinin su har a yau kai dan kutse ne ba wanda ya saka Annabi Musa da yazo yana magana ne da su Yahudawa kai ba Yahude ba daga baka cikin su baka cikin Banu Isra'ila haka su mana sarawa Krista su wa kira ne wanda yake nasu na su kadai amma suka amma ma shi suka fara dashi suka sa sauran jama'a gabaki daya suka shiga ciki a daidai lokacin da a cikin littafin akwai abin da ke warware wannan Allah yake cewa ila adin afahum huda Allah yace ba su labarin adawa Allah yace akahu mun aika musu dan uwansu hudan shine annabi hudu alayhi salatu wasalam kaga shi Allah aika musu kenan kowace al'umma Allah yana aika mata nata mutumin dan uwanta amma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yace wa ma arsalnaka illa kafatan linnas gaba dayan mutane gabaki daya babu magana cewa wa ila kaza akahum kaza babu wannan samuda Allah aika musu annabi salihu ko Allah ce wa ila samuda akahum salihan Allah ce wa ila madina akahum shuaiba Allah ce mutanen garin madina mun aika musu dan uwan su annabi shuaibu to haka zaka samu waɗannan manzanni gabaki ɗaya kowane manzo Allah ya aika shi zuwa ga ɗan uwan shi ya musu wa'azi ya musu gargadi amma manzo Allah ya ce ya qul ya ayyuhan nas kira ne zuwa ga kowa da kowa abu na gaba wannan aya tana nuna mana falalar musulunci ta hanyar da in ka bi shi ka rabu da kwashe-kwashe da hayaniya duk mutumin da ya rike addinin musulunci hakikanin ruku to al-khurafatu wal bid'a kwashe-kwashe da bid'o'i ba nashi bane ba saboda an maka kadiran abin cewa ga wanda zaka bi ga wanda zaka bi ba barka ba haka na ai Allah ya ce abota mishi to kai ka zabin da kaga dama shi wanne zabin da kaga dama shi wanne zaba babu wannan an yi kadiran abin a cikin abin da ya shahi ga abin da zaka yi ga abin da ba zaka yi ba haisu innahum yusallimuna aw yaslamuna min bara'is shahawat duk abin da yake wata sha'awa ce wani hayaniyar rayuwa wata shubha ce wani shakka ne wani wane ne duk mutumin da yake bin musulunci bai tare da wannan fa iza waqa'ati shukuk min ahli shirki aw ahli bid'i aw ahli dalalati wa awqa'uha ladal mu'mini wa 'araduha 'alayhi fa inna min fadli al-islam 'ala al-mu'min wa 'ala al-muslim idha 'alimahu wa tamassaka bihi wa sara lahu bihi an-nur fi qalbihi la yata'athar bihi ajra zilatin duk lokacin da ka nutsu a cikin musulunci wani sai kawo shirka sai ka ce a wannan banda ita amira take shi wani ya kwaso wata bid'a ya ce ai kazan na iya da kyau shi ma ya kamata ai kaza sai ma kai ma da kiya banka fa huwa raddun iya nan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun wannan guduma ce mai girma akan duk mutumin da zai zo da bid'a a cikin addini daga ka dauko abin da bai a ciki sai a kwalama wannan hadisin kuma dole kai baya da ka iya daga cikin hadisai waɗanda addini yake gudanuwa a kansu man amila amalan aw man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun in ka kawo abin da bai a ciki an mai da ma abinka duk wani mutum wanda yake bacacce in yazo da wata batar shi sai ka dora saman sikelin qur'ani da hadisi sai ka gane cewa ya wannan abun yana dacewa da addini ko kuma baya dacewa da addini haka musulunci ba karamin falala bace ba wannan ita ce aya ta biyu da malaika a cikin wannan babi dan ya bayyana maka falalar addinin musulunci aya ta uku fadar Allah subhanahu wataala cikin suratul hadid Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani to wannan kira ya ku wadanda kuka yi imani suwa ake nihi almuradu bi hadhihi alaya hum mu'minu ahlul kitab wanda suka yi imani a cikin ahlul kitab alyahud wan nasara in dai da gaske ne imanin ku da annabi Musa da Isa to ku zo sun ba ku labarin zawwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ku imani da shi ya ayyuhal ladina amanu taqu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi ku yi imani da manzon da Allah ya turo idan kuka yi haka yu'tikum kiflaini ai Allah zai ba ku du'faini kiflaini du'faini Allah zai ba ku lada limci kala biyu min rahmatihi daga rahamar shi sannan banda wannan wa yaj'al lakum nuran Allah zai sanya muku abin da yake haske ne tamshuna bihi wanda za ku rika kaiwa da kawowa akan shi kari akan haka wa yaghfir lakum Allah zai gafarta muku kuma ku sani dama ai wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama ne ga bayin shi wannan aya abin da ta kumsa kenan kira ne zuwa ga mutane cewa su yi imani koda kana kan wani addini a da yanzu Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in kai imani da shi to za a baka ladan wancan bautan Allah da kai akan tsarin addinin annabi Isa sannan kuma za a zo a baka tsarin lada akan bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan aya za mu dauki abubuwa kamar haka a cikin ta abu na farko bayan abin da ya shafi tafsiri yuktikum kiflayn Allah zai ba ku limki biyu kaga wannan kuma yana daga cikin falalar Allah subhanahu wataala ga bayin shi Allah ya ce alladhina ataynahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idha yutla alaihim qalu amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin sai ce ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah bar labarin su a cikin suratul qasasi Allah ya ce su ne waɗanda idan aka karanta musu ayoyin Allah suna imani da waɗannan ayoyi kuma suna cewa wannan ita ce gaskiya da tazo daga wajen Ubangijinmu innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin ai kahin zawwar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun kasance mun yi imani da annabi Isa alaihi salatu wasalam Allah ce kaga waɗannan mutanen ulaika yu'tauna ajrahum marratayn za a ba su ladan su kashi biyu addinin da suka yi a baya da wannan kuma da za su yi na musulunci Allah ce bima sabaru a dalilin hakuri da suka yi idan kana kan wata dabi'a da wani addini ko wata al'ada sai addinin gaskiya yazo to in ba mutumin da ya hakuri ba ba kwa zai iya yi ba yanzu ko gargajiya da ake ada mutun ya komo zuwa ga sunna ai ba kwa ba yake iyawa dole sai an samu bima sabaru sai an yi hakuri sai an jure sai an wadi maka maganganu an zage ka an kyamace ka an maka kaza amma idan ka san abin da kake yi cewa bauta ne ga Allah ko wannan abu shine daidai to da baka daga maka hankali shine lake tabi masabaru wa yadrauna bil hasanati sayi'a sannan kuma suna kokarin kawo aikin alheri da su maye gurbinta da aiki ne wanda yake na banza Allah ce kuma suna ta ciyarwa game da abin da muka arzuta su da shi to kaga wannan Allah zai musu falala daban-daban Allah ya gafarta musu zunubansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ja a cikin as-sahihain hadisin bukhari da muslim hadisin abu musa al-ash'ari Allah kare da gare shi manzo Allah yake cewa salasatun yu'tauna ujurahum marratayn yace akwai kalan mutane guda biyu za a ba su ladan sulmki biyu waɗannan mutanen kalan mutane guda uku na farko daga cikin su rajulun min ahli kitabi amana bi nabiyhi wa adraka an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa amana bihi wattaba'ahu wa saddaqahu falahu ajran wannan shine mutun na farko mazalla yake cewa mutun daga cikin ahlul kitabi al-yahud wa nasara ya riski annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenan kiran manzo Allah ya zo mishi sai yayi imani da manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam sannan kuma ya bi manzon Allah ba imani kadai ba dole sai an yi biyayya sauna kafa wa saddaqahu kuma ya gaskanta shi manzala ce falahu ajran wannan mutum iya da lada kashi biyu ladan abin da yayi a baya da ladan musuluncin da ya shigo na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum na biyu wa abdun mamlukun adda haqqan lahi ta'ala wa haqq sayyidihi falahu ajran mutumin da yake bawa yayi kokarin sabke haƙin Allah duk abin da Allah ya sa shi yayi sannan kuma mai gidan shi abin da ya umurce shi wanda bai sa wa Allah ba shi ma yayi wannan bawan Allah zai ba shi lada kala biyu shi ma na ukun su wa rajulun kanat lahu ama fa ghazaha fa ahsana ghiza'aha thumma addabaha fa ahsana adabaha thumma a'taqaha wa tazawwajaha falahu ajran mazalla ce mutumin da yake da baiwa ya ciyar da ita ya kyautata wajen tarbiyyantar da ita sannan kuma ya entar da ita kuma ya aure ta wannan mutum iya da lada kala biyu to waɗannan mahallu shahid a ciki mutumin da yake cikin ahlul kitabi kuma yayi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan mutumin za a ba shi lada kala biyu sannan mutum na biyu bawa wanda ya sabke haƙin Allah da haƙin mai gidan shi iya da lada kala biyu mutum wanda Allah ya bashi ko kuma ya mallaka mishi wata baiwa ya kyautata tarbiyyanta kuma ya ciyar da ita to nan ba baiwa ba hatta da diyarka duk mutum wanda ya tarbiyyanci diya mata guda biyu ka tarbiyyantar da su ka kyautata tarbiyyar su ka ciyar da su gurgurdan hali ka dauke su ka bada su ga namijin da zai kula da amanar addinin su sakamakonka gidan aljanna mazalla yace duk wanda take da diya uku wata mace tace ya rasulullahi me diya biyu wa mazalla yace ke ma kina ciki in kina diya biyu kika kula da wannan haƙin to ke ma kina ciki dan haka wannan yana nuna maka falalan diya mata akan wa akan namijin da ake son cewa dole an samu dan namiji dan haka wannan shine abin da wannan aya take magana akai cewa ubangiji subhanahu wataala zai ba su lada limki biyu sannan kuma zai sanya musu wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi haske da mutun zai rika tahiya a cikin shi shine addini shine musulunci kuma shine falalan da yake da duk mutumin da bai yi da addini ya tahabba wallahi kawai yanda ka san mutumin da yake su ma yana hulkowa mutumin da yake da borin jeki yake cago to haka yake kamar mutumin da aljannu suka kama shi yana fagamfagamtu ya fadi ya tashi duk mutumin da bayyana addini akan wani tsada yake tafiya kuma daga yanzu a cikin addinin da kake da sunnar da kake bi dorawa kanka cewa zaka yi kokari iya kokari abinda yake addini ne zaka tsaya akan shi kaga yanda Allah zai baka jin dadi a cikin rayuwarka kuma Allah sai ya ta maka al'amuranka ubangiji ya raba ka da dukkan wani abin da yake damuwa ne ko kuma kakazanye amma daga lokacin da kace zaka yi abin da kaga dama kai da aka halitta kai da bakka da komi kai da ba kowa ba kai da duk abin da kake takama da shi ubangiji subhanahu wataala ya maka wannan arziki sai ce bawa na ga yanda nake so ka rayu sai kace a kace ai ba ruwan Allah a cikin rayuwata subhanallah akwai wannan da yawa duk mutum musulmi wajibin shi ne ya takaita rayuwar shi akan bin Allah da bin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan shine hasken sai ga duk abin da zaka yi kana yin shi a cikin nutsuwa ba tare da wani kirimkirimtuwa saboda mi saboda tsarin addini wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wannan shi za ku rika tahiyya akan shi yana haskaka muku yana nayyara muku hanyar ku bayan shi karin doriya akan haka Allah ce wa yaghfir lakum Allah zai gafarta muku Allah gafarta muku duk abinda kuka kai kuka kawo kuka aikata ba daidai ba Allah zai gafarta muku wallahu ghafurur rahim kuma Allah subhanahu wataala mai gafara ne mai rahama ne dan haka iya daga cikin sababin samun gafara ga bawa mutum mai imani bin abinda yake gaskiya ne daga lokacin da ka fahimci abu kaza gaskiya ce to ka tsaya kanta in kuka kita to tabbas sai ka bace daga kin gaskiya sai bata ba abun babu wani abu na uku kawai daga kaki gaskiya ka kwaciya ne zakai ubangiji subhanahu wataala ya ambata masu imani da irin sabubban da zasu kai mutum mai imani samun dacewa da rahmar Allah subhanahu wataala Allah ya ce innal muslimina wal muslimat yace kaga musulmai maza da mata mumunai maza da mata wal qanitina wal qanitati masu tsoron Allah maza da masu tsoron Allah mata was sadiqina was sadiqati masu gaskiya maza da mata masu hakuri maza da mata masu tsoron Allah maza da mata sannan masu sadaka maza da mata masu azumi maza da mata masu kame gaban su maza da mata Allah yake cewa masu ambatan Allah ambato mai yawa maza da mata Allah ce waɗannan mutanen lahum maghfiratan suna da gafara ta musamman daga wajen Allah kai banda wannan wa ajran azima da gwaggwaban lada tukuici wanda shine gidan aljanna Allah subhanahu wataala datar da mu kaga sifofi ne mai kauya musulunci kenan ka mai kauya in Allah ya ce bakka ja idan manzon Allah hadi bakka ja wannan shine musulunci shine alistislamu lillah sannan imani kudurce abinda yake na imani a cikin zuciya duk abinda ya sha arkanul iman suna tare da kai sannan kuma kana da tsoron Allah da gurgudan aikata ayyuka managarta ka da gaskiya kana da hakuri ka da tsoron Allah kana kokarin bayarwa daga abin da Allah ya baka sannan kana da cin masu yin azumi kana kokarin kiyaye gabanka daga duk abin da yake alfasha ne kar ka biye wa rayuwa ka biye wa duniya ta halakar da kai ka sanya wa zuciyarka wani tabon da duk ran da ya gitto maka a cikin rayuwa sai ka tuna shi kuma sai ka shiga kumci akan dalilin wannan kar kai wannan ka kiyaye gabanka kar ka aikata abin da yake alfasha ne Allah ya ce da masu ambatan Allah ambato mai yawa ambatan Allah ambato mai yawa akan tsarin karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake manzon Allah zikiri babu wanda yake shi da haka sai ka je ka karanto yaya yake zikiri ka ambaci Allah akan wannan tsarin sai ka samu lalin da ake samu amma idan ka zo kana bugun kirji zikirin har mata za ka ga suna yawan su la sai ma kauyuka mata za ka ga sun yi da'ira haka suna ta bugun kirjin su suna wannan wannan bai daga cikin ambatan Allah da manzon Allah ya karantar babu wannan to kaga hayaniya ne kaga mutu yana burkudodoriya a cikin kasa wai kuma a ce wai ambatan Allah ne yake Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah alqalbu yatma'in bi dhikrillah zuciyar dan adam nutsuwa take idan ina ambatan Allah ba furgice kake kare amma yanzu duk in ka samu wani zakiru da aka ayyana shi zakiru ne he ka same shi mafi yawa he ka samu wani sunce ne mafi yawa mafi yawa sai ka samu asince yake da haka ambatan Allah nutsuwa yake sawa kuma duk abin da yake na addini ne ma'auni ne ka ajje ma kanka duk abin da za ka yi ka samu lada to ya zama to manzon Allah ya karantar bai karantar ba assalamu alaikum asab kalahiya Allah raka taki gona manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji subhanahu wataala ya ambata cewa yabna adam law ataitani bi qurabil ardi khataya Allah ya ce ya kai dan adam inda zaka zo mini da cikin duniya khataya a ce duniyar nan gaba ɗaya a cike take da zanubanka kai kadai wane Allah ya ce summa laqitani la tushrik bi shay'a sai ka hadu da ni Allah ya ce bawana baka hada ni da kowa a cikin bauta Allah ya ce la ataituka bi qurabiha maghfiratan ni kuma zan zo maka da irin duniya a cike da gafara kai ba ka zo ita ba a cike da barna Allah ya ce ni kuma zan zo maka da irin ta a cike da gafara kuma gafara na kai ne na gafarta ma wannan yana maka nuni akan cewa bawa abu na farko tauhidin ka ka kula da shi ka dayanta Allah haƙiƙanin dayanta ka kai wasa duk wani abu da ake na cakulkulan dora mutane akan bautawa wani Allah ya zama to kawo hinta daga wannan abu kar ka yarda wani ya maka wasa da addinin kai dora ka akan bauta ma wani ba Allah ba yawa duk abin da za a yi na rayuwa ayu amma dai abin da ya shahi bauta wani Allah kai baka cikin shi kaga anan ka'idar da Allah sami summa laqitani la tushrik bi shay'a ashe shine condition din sharadin sai ka hadu da Allah baka sanya wa Allah kishiya a cikin bauta babu mai yi sai Allah babu kowa sai Allah ba a bauta ba kowa sai Allah duk abin da yake haƙƙin Allah ne dukkan wani abin da yake nau'i daga cikin anwa'ul ibada kana mai tabbatar da shi ga Allah shi kadai baka sanya wa Allah kishiya to ka wannan shine abin da ake bukata a cikin rayuwarka kaga wannan abu shine aikin ka na farko a duniya aikin ka na farko dayanta Allah a cikin bauta ka nisanci sanya mishi kishiya wannan ko baya tabbatuwa dole sai ka tai makaranta abubuwa na shirka suna nan ana yada su fiye da yanda da muke tsammani idan ba kai hankali sai ka rubuta Allah kiyaye duk ko bawan da ya tahimma Allah da shirka to wannan mutumin ya gama yawo ba uku ka shiga ba ka shiga abinda ma adadin da bai da iyaka saboda matsala ce wadda babu ranan warware ta duk mutumin da ya mutu yana shirka to Allah wannan mutumin ya gama yawo Allah kare mu to wannan aya tana karantar da mu cewa wallahu ghafurur rahim lalle ubangiji subhanahu wataala mai gafara ne mai rahama ne nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata kenan mun karanta ayoyi guda uku na farko mun littafi za mu tashi kenan a cikin wa fi sahihi malai ce a cikin as-sahih mafi in suka ce wa fi sahihi suna ne sahih al-bukhari wa fi sahihi an ibn umar radiyallahu anhuma allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله